A yanzu haka dai kimanin musulmi miliyan 2 ne daga kasashen duniya 160 ke shirin hawan arfa da ke zama cikamakin aikin hajji a wannan shekara ta 2023. Wannan dai shine aikin hajjin da ya fi samun jama'a tun bayan dawowa daga hutun dole a sakamakon cutar corona da ta addabi duniya. Jaridar Saudi Gazette da ake bugawa a kasar ta Saudi Arabia ta ambato ministan kula da aikin hajji da umara na kasar Dr. Taifik Al-Arabi yana cewa a wannan aikin hajjin na shekara ta 2023 an janye duk wata ka'ida da ta shafi cutar corona. Tuni dai su ma sauran alhazan Najeriya da suka halarci aikin hajjin na bana suka ci sun shirya tsaf domin tafiya hilin arfar a ranar Talatan nan. Muhammad Awal Aliyu shine sakataren jin daɗin alhazai a jihar Niger daga Najeriya.
So bi'idnillahi saboda tsoron cikuwa da sauransu 12 na dare za mu fara fita, kuma an yi mana arrangement motoci isassu ina asuban litini kenan da iznin Allah za a fara fita, kuma bi'idnillahi ta'ala an nuna mana cikin mu da inda za mu zauna duka motoci kuma isassu wadanda za su shigo da iznin Allah ta yadda ba za mu samu cikuwa da damuwa ba. So za mu shiga da wurin da in Allah ya yarda ba za mu samu wani dile ba.
Batun addu'ar neman zaman lafiya da yalwar arziki na ɗaya daga cikin abinda alhazan Najeriya ke da guri a filin arfa ɗin, kamar yadda waɗannan ke cewa.
Muhammadu Nasiru Kwanta Gora.
Na'am, to gashi ana shirin tafiya hawan arfa, a takaice me zaka ce game da shirin?
To ina cewa Allah ka hore mana lafiya da karfin yin aiki, kuma wanda duk zai ji Allah ya sa da lafiya, Allah kuma ya shiba da mu.
Na'am.
Sunana Lawal Muhammad Kwadarawa. Nani a Kwadarawa ne ke local government.
Wato jihar Zamfara.
Jihar Zamfara. Abin da nake roƙo ina ga Allah subhanahu wataala a matsayina dan jihar Zamfara, mai kishin jihar Zamfara, gaskiya muna roƙon Allah zaman lafiya a Zamfara. Mu especially shi local government din shi. Duk ina roƙon Allah zan suke so a cikin local government din mu. Ina roƙon su dan Allah su taimaka mana da addu'a da zaman lafiya. Ubangiji Allah ya ba mu zaman lafiya, ya ba mu zaman lafiya kuma ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa.
Babu shakka dai Najeriya na cike da fatar samun sauƙin matsalar tsaro musamman a wannan lokaci na damana, ta yadda manoma za su koma gona cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasir Batsari, Murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia.